الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله قصب بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة. نقلوا من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في الثرى والتراب. فانظر هل وجدوا من الموت حسنا وعزا، أم اتخذوا من دونه حجابا وحرزا. وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الهادي الذي قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في ساعة من العيش إلا ضيقها. أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله عز وجل كتب الفناء على كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حكم بالموت على كل حي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل نفس يا عباد الله لابد أن تشرب المنون، صغيرة أم كبيرة، ملكة أم فقيرة، وزيرة أم حقيرة، كل نفس ذائقة الموت، ثم إلينا ترجعون. ولله در أقوام علموا قرب الرحيل، فهيئوا الزاد للسفر الطويل، قاموا بما أمر الله وتركوا ما نهى عنه، هونوا الدنيا فقنعوا منها بما حضر، واستوثقوا بقفل التقوى واستعدوا للسفر، وحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وفي يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، كان المرض قد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرت أنباء مرضه بين أصحابه، وبلغ منهم القلق مبلغه، واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا ابنته فاطمة فسرها أنه سيقبض في وجعه هذا، فبكت لذلك، وأخبرها أنها أول من يتبعه من أهله، فضحكت رضي الله عنها وأرضاها. واشتد الكرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ منه مبلغه، فقالت فاطمة: واكرب أبتاه إلى جبريل ننعاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وأوصى وصيته للمسلمين وهو على فراش موته، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكررها مرارا، واشتد العلم به صلى الله عليه وسلم، فجعل يدخل يديه في ركوة فيها ماء فيمسح بها وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. ثم شخص بصر رسول الله وتحركت شفتاه قائلا: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وفاضت روح خير البرية وأزكى البشرية إلى خالقها. نعم، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات من أرسله الله رحمة للعالمين، مات من أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنها الحقيقة الكبرى، كل باك فسيبكى، كل ناع فسينعى، كل مولود سيفنى، كل مذكور سينسى، من علا فالله أعلى، ليس غير الله يبقى، كل مستخف بسر فمن الله بمرأى. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. ففروا إلى الله أيها الناس، واعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم وتداركوا أنفسكم قبل فوات الأوان قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون, أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, يا كوبين الله يومنا شاء يا جوت ربي الآخر شكرة تدود أدري هدود أربعين دبقوي أكو جوت جوما شكرة تدود جود عشرين دبير منا وانا مسلاتي نا كوتس نا ناشنال أسمبلي وانا كشير أبو أتكين أبوجا ناسا مغيتا دقا سكتر كوميتين لما مينا أبوجا شك إسحاق وانا كما دقا بساني liman sufyan malumfashi ma ya kirani suna nemi in gabatar da huduba a wannan masallaci a wannan juma'a jincewa ina cikin Abuja har zuwa karfe 3:30 na yamman na yammacin jiya. Ban san me zan yi magana akan sa ba, amma kwatsam sai na samu labarin mutuwar wani amini na a Sokoto, Dr. Kabir S. Gobir, wanda Allah ya karbi ransa jiya bayan ya fito masallaci asuba. Ga zahiri yana lafiyarsa kalau, an yi raka'a ta farko da shi, an yi raka'a ta biyu, ana cikin ta biyu ya fadi, aka fito da shi waje. Wanda ya dauko shi yana bada labarin ya ga wata almajira a bakin masallaci, ya sa hannunsa aljihu ya ciro kudi ya ce a miƙa mata, amma da miƙa mata kudin da ziyarar malakul maut ya karbi rayuwarsa ba a san wanda ya riga wani ba. To wannan ya kada zuciyata kwarai da gaske, ya sani damu wanda na kusa awa ɗaya kafin jikina ya koma nawa, wanda ya sa na ce to me zai hana faɗa karon mu ta kasance akan wannan babban al'amari wanda da yawa ba mu son magana akan sa. Gaskiya ce mai kama da ƙarya abu ne da mun san shi amma ba mu son jin labarinsa, mun yarda da shi amma muna ƙyamarsa, abu ne wanda yake tabbas kuma ba wanda yake kauce masa. Allah ta'ala ce aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada, duk inda kuke lalle sai mutuwa ta cin muku, koda kun shige manyan gidaje duk inda kaje ba za ka boye mai mutuwa ba. Kuma Allah ta'ala ce kullu nafsin dha'iqatul maut, kowanne mai rai sai ya dandani mutuwa. Sai ce innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, amma za a cika maku jingarku ne, za a ba ku ladar ayyukanku ne a ranar alqiyama. Daka duk abin da muke anan tarawa ake sakamakon mu yana can, fa man zukhziha anin nar wa udkhila aljannata faqad faz. Sai Allah ce duk wanda aka kawar da shi daga wuta yana kallonta, aka shigar da shi aljanna, to wannan shine wanda ya raba wuta. Wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, Allah ce ita rayuwar duniya ba komai bace sai dan wato jin dadi na rudi wanda dan kankanin lokaci ne zai wuce. Ya ku 'yan uwa musulmi, yana da kyau a kullum mu zan cikin tunanin mutuwa, mu sani tana iya cin mana a kowane lokaci, ko muna cikin shiri ko ba mu shiri, ko akwai dalili ko babu dalili. Wani yana cikin sallama yake karɓar rayuwarsa, wani ya sallama, wani yana cikin tafiya ya faɗi, wani ma yana tuka mota sai aka ga ta kufce masa, ashe mala'ikan mutuwa ya ziyarce shi. Don haka duk shirin da kake yi ma duniya ka kuma shirya ma lahira, ka sani cewa ko da dalili ko babu dalili, ko da shiri ko babu shiri, za ka mutu. Mumini zai mutu, wanda ba mumini ba zai mutu, na kwarai zai mutu, na banza ya mutu, shugaba zai mutu, talakka ya mutu, mai adalci ya mutu, azzalumi da wanda aka zalunta duk su mutu, gaba ɗaya mu zamu haɗi a gaban Allah rayin da bashi mutuwa, yawa kowa hisabi akan ayyukansa. Ya ku ƴan musulmi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan faɗakarwa akan mutuwa. Haka daidai ne limamai duk sanda ka samu sati 7 sati 10 ko fiye da haka ko ƙasa da haka a faɗakar da mu akan mutuwa. Babu wa'azi kamar mutuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo minbari wata rana sai yake ce musu, ayyuhan nas la tamutunna kama tanamun wa la tub'asunna kama tastayqizun wa la tuhasabunna ala ma ta'malun wa la tujzawunna bil ihsani ihsana wa bisu'i su'a wa innaha la jannatun abadan aw narun abada. Iyakar hudu bake sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane, ku sani wallahi za ku mutu kamar yadda kuke yin bacci, za a tada ku kamar yadda kuke farkawa, za a yi maku hisabi akan ayyukanku, wanda ya na kwarai zai ga abin kwarai, wanda ya mugu zai ga mugu. Yace kuma ku sani aljanna ce ta har abada ko kuma wata ce ta har abada. Imam Tirmidhi ya ruwaito cewa sayyidina Usman radiyallahu anhu yakan je makabarta ya fashe da kuka. Ina ta naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kabari shine zangon farko na alkiyama. Duk wanda ya tsallake shi lafiya to bai da matsala. Wanda ko ya samu matsala anan to zango na gaba yafi masa hatsari. Saboda haka da a ce daga mutuwa magana ta kare, to da al'amarin yana da sauki, ba haka abin yake ba. Lalle ka ita kanta mutuwa ba wasa bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ciwon ajali. Yayi ciwon ajali kuma mai zafi. Har sai da aka tambaye shi aka ce manzo Allah zazzabinka yana da tsanani. Yace wannan adalcin Ubangiji kenan. Yace domin ni ina da lada biyu. Saboda ka a ciwo ma Allah yake ninka. Idan mamaci ko wanda mutuwa ta zo masa ya ga mala'ikan mutuwa tare da mataimakansa ɗaruruwa sun zo karɓar rayuwarsa, to anan ne zai fara tunanin yanzu ni ɗin nan tafiya zan yi. Idan mutum ne bai daraja zai fara tunanin yanzu bai girma ni, ya ƙare da duniya kenan. Yanzu wannan gangar jikin tawa ta gama cin abinci, yanzu kuma ita ce za ta zama abincin tsutsotsi. Allah ta'ala ce waltaffati saqu bisaq, nan ne kwauro zai haɗe da kwauro, za ka ga yana mumbatsi ƙafafu, za ka ga yana gumɗe fuska, za ka ga yana cije haƙora. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha allati wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Idan halakakke ne mutuwa ta zo masa zai ce rabbi irji'un, Allah dai min jinkiri, Allah minti goma, Allah minti biyar, Allah minti biyu, Allah a bani dama la'alli a'malu salihan fima tarakt, Allah zan yi kokari in yi wani abin kwarai a abinda ya rage mani ko a abinda na bari. Allah ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha, magana ce dai da ya ga dama ya faɗa. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, daga nan kuma za a je a jefa shi barzahu, zai yi rayuwa kabari shekara dubu dubbai har iya lokacin da Allah ta'ala ya diba. Yanzu maganan nan da nake muku, yau wani ya cika sati guda kabarin sa, yau wani ya cika shekara guda, yau wani shekara ta ɗari, wani shekara ta sar dubu, shi yasa kaburburan ma ba za mu iya gane su ba. Sahih hadhi quburuna tamla'u al-ardha fa ayna al-quburu min ahdi 'adi sir in as-safata ruwaidan la ihtiyalan ala rufati al-ibad. Duk inda ka taka akwai kabari amma baka san da shi ba, na kakan babanka ba baka san inda yake ba yanzu haka, to na kakannin kakanni fa duk ina suke. Haka wata rana mu ma za mu kasance muna so ko ba ma so. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ciwon ajali ya zo masa, jikinsa ya yi zafi, masassara ta kama shi. A cikin wannan ne ya kira ‘yarsa Fatima radiyallahu anha, ya ce mata wannan ciwon ba mai bari na ba ne, shi ne na ƙarshe. Sai ta fashe da kuka, sai ya ce ta duƙo, sai ya ce mata ke kuma ke ce za ki fara riskata a aljanna, sai ta yi murmushi. Shi ne Nana Aisha ta ce, yau ban taɓa ganin irin yau ba, ya saki kuka ya saki dariya me ya faru ne tace bazan tona asirin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma bayan cikawarsa sai tai bayani tace ga abin da ya faru a wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci aka masa ruwa mai sanyi a ƙwarya sai ya sa hannunsa mai tsarki da albarka ruwa ya ɗebi ruwan sai ya shafa a fuskarsa kan ajima kaɗan ruwan ya kusa tafasa saboda tsananin zafin masasarar jikinsa sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah ya wasici ya ce as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum ya ku al'umma ku rike sallah ku kula da sallah sannan ku kula da waɗanda ke ƙarƙashin ku ku kula da bayinku wannan yana cikin manyan mu'jizojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasancewar cewa ku yangi bayi waɗanda a da ake wulakanta su daga baya Allah ya hukunta su ne da za su jagoranci duniya inda ba ba su tarbiya ta ƙwarai ba to kullalle al'umma musulunci da ta shiga wahala a wannan yanayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan samu sauki irin saukin nan na zuwan ajali kamar yadda kuka sani sai ce a fito da shi aka fito da shi tsakanin mutum biyu wannan ya cire kafadarsa wannan ya cire kafadarsa sahabbai da suka ganshi ana zuwa da shi suka yi farin ciki wanda ba su taba yin irinsa ba saboda yayi kwanaki masu yawa baya samun fitowa sai da na Abubakar yana bada sallah da yaji tasbihi yayi yawa sai ya juya sai ya ga manzon Allah ne yake zuwa sai ya dada baya manzon Allah ya masa hannu cewa ka ci gaba da bada sallah yau kai ne liman ni ne mamunka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fitarsa ta karshe kenan bayan da ya shiga aka rika zuwa ana duba shi tun yana furuci yana magana yana yi mutane addu'a Usama ibn Zayd wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tura shi ya yaki a kasar Roma bai samu fita ba tukuna yazo ya ban kwana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah a lokacin harshen an riga an rike shi magana ta riga ta kare bai iya furta komai domin yayi masa ban kwana ko yayi masa wasiya ba Usama ya fashe da kuka ya fito daga baya sai aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lil mauti lasakarat Allahumma a'idni ala sakaratil maut manzo Allah na faɗi hakika mutuwa akwai zafi ya Allah ka taimake ni akan zafin mutuwa sannan can sai aka je da cewa ila rafiq al a'la Allah na zabi in tafi wato an bashi zabi ko mutuwa ko rayuwa amma in ya mutu za a hada shi da ar rafiq al a'la wato waɗanda suke bala'ikun da suke tare da Allah sai ya ce ya zabe su Allah ya dauke sarki ya karbi rayuwarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda muka ce fitar rai tana da zafi tana da radadi wanda idan ta zo za ka ga muryar mutum tana karyewa ƙarfin jikinsa yana ragganta babu damar ya yi ihu babu damar ya yi kururuwar zafin da yake ji domin zafin mutuwa ya riga ya ratsa ko'ina a sassan jikinsa mabaci ba zai samu damar ya nemi taimako ba ballanta da ɗauke masa raɗaɗin zafin da yake ji sai dai ya riƙa nishi wanda yake fatan ya zama dalili na ragewar raɗaɗin da yake ji amma ina nishi ba zai rage masa raɗaɗi ba idan akwai raguwar ƙarfi nan ne za ka ji mai mutuwa yana gurnani wani sauti yana fita daga ƙirjinsa da maƙogaronsa a yayin da rai zai fita a nan ne launin fuskarsa zai canza saboda tsananin halin da yake ciki a wannan lokaci duk abin da ya mallaka na duniya duk iyalan da ya tara da dukiya da komai za su koma ba komai ba a gunsa baya da wani gata a wannan lokaci zai fara tunanin ayyukansa ya fara nadamar lokutan da ya bata bai amfana da su ba ya tuna fadar Allah wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to saboda haka ya kamata kowannin mai tunani cewa wata rana zaka wayi gari babu ka kuma babu abinda za a fasa gidanka da ka gina wani zai shige kai kuma zaka fuskanci hisabin abinda ka gina gidan da shi matarka wani zai aura kuma ya ji dadi da ita da dukiyar da ka tara mata ƴaƴanka maza da mata kowa zai kuka na wani lokaci sannan daga baya a manta da kai kowa ya shiga shagalinsa tare da kawayensu da abokan aurensu su ci abin da kamar musu halak malak a lokacin da kai ku kana ci ana yi maka hisabinsa ya ku bayin Allah tunawa da mutuwa yana sa abu uku na farko yana samu gaggauta tuba, na biyu yana samu ƙarancin guri, na uku yana samu himma wajen ibada da tsoron Allah. Haka shagaltuwa da mutuwa da mantawa da ita yana sanya abubuwa uku, yana sa jinkirin tuba ka rika fadin sai gobe, sai jibi, sai na cimma wuri kaza, sai na cimma mukami kaza, sai na samu abu kaza. Kuma mutuwa tana iya maka kwatsam kafin ka tuba. Sannan yana sa yawan gorace-gorace, zan kullum abin da aka baka bai isar ka, yaki halas yaki haram, handa mai yau daban ta gobe daban. Sannan yana sa kasala wajen bautar Allah da karancin nutsuwa a cikin ta. Duk lokacin da kake tuna mutuwa, to zaka natsu a wajen bauta ma Allah. Ya Allah ka ji kan magabatan mu, ya Allah ka yafe ba uwayen mu da kakannin mu, ya Allah ka sanya makwancin mu da kaburburan mu su zama yalwantattu. Ya Allah dukkan mu anan muna fatan gamawa da duniya lafiya, Allah ka samu gama da duniya lafiya, Allah ka rufe asirin mu ka samu cika da kalmar shahada. Brothers and sisters in Islam, until yesterday in the evening, I don't know the topic I was to talk about in this khutbah today. But after receiving the news of sudden passing away on one of my friends and brothers, Dr. Kabir Esgobir in Sokoto, I decided to remind myself and you about this unwanted topic. Yes, many of us do not want to be remembered about death. It is the undesirable fact that we always want to ignore. It is a truth and reality that resembles fantasy and lie. We know it, but we ignore it. We don't want anybody to talk about it. We agree with it, but we dislike it. It shall befall on all of us, and there is no way to hide from it. My friend and brother, Dr. Kabir Gobir, died yesterday, Thursday, while he was observing Subh prayer. He was said to have fallen down during the second rak'ah, and he was immediately rushed outside the masjid, where he saw an al-majira waiting outside masjid for people to come outside after prayer and give charity to her. In that critical situation, he put his hand in his pocket and offered sadaqah to her. And that was his last action in this world. Because in that very minute, he was visited by the Malakul Maut, who took his soul to Jannatul Firdaus, inshallah. It is indeed a good end for a believer, and that was the incident that makes me to address you on this topic today. My fellow brothers, my dear sisters, we are talking today about death. Allah said, أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Wheresoever you may be, death will overtake you, even if you are in a fortress built of strong and high. Dear brothers and sisters, let us ponder on this very, very important issue. Let us examine how yesterday became today, how yesterday become day before today, and how today became yesterday, and how tomorrow will become today. How the past become history, and how the present become the past, and how the future become the present. Nothing ever remains where it is. If you did not die early, your strength will diminish. So also your muscles, your beauty, your wealth, your worth, your courage, your talent, your you. All will progressively diminish until it returns to the source. The richest man in the world in the 1960s and 1970s will be on the peril of the richest man today in this world. Even the strongest lion in the jungle will someday become weak, frail, and be eaten by the same predators it once terrorized. Keep that in mind always, and know that no matter how appealing and tempting that thing may seem, our interest in it will diminish with one time. Our strength will consume or will eat. Our strength to consume or own it will vanish with time, until everything is surely taken away from us, and we are surely taken away from everything.
Therefore, nothing is permanent in this world. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam commanded us to remember death all the time. It keeps us on the right track, always by obeying Allah and performing well our obligations. It is therefore the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to remind people about death. In one of his speeches, one of his sermons, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, أَيُّهَا النَّاسِ لَتَمُوتُنَّ كَمَا تَنَامُوا. All you people, know that you will definitely die as you are falling asleep. وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِذُونَ. And you shall be raised up as you are awakening from your sleep. وَلَتُبْعَثُنَّ وَلَتُحَاسَبُنَّ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. And you shall be accounted for all your deeds. وَلَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسُّوءِ سُوءًا. And you shall be rewarded good for good and bad for bad. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ نَارٌ أَبَدًا. The Prophet concluded by saying, and there shall be there only two destinations, either the paradise forever or the hell forever. May Allah make us among the paradise dwellers. O you slaves of Allah the Almighty, you shall know that death is a reality. We either die young or you are left to become old before you die. In that case, you will be muted from the worldly affairs. You therefore become dead while you are still alive. You shall die due to a cause or without any cause, because you have a time allocated to you in this life that you can never exceed it with 1 millisecond. We are all witnesses to such evidences where people die without any reason except the accomplishment of their time. What is important to bear in mind is that death will come to you whoever you are and wherever you are. A leader will die, so also the lead. The rich will die, so also the poor. The oppressor will die, so also the oppressed. The righteous will die, so also the corrupt. Our meeting point is in front of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a fact worthy of remembering every day. Everyone will die. In the last days of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he fell sick and his condition becomes severe and too critical. When some sahaba laments about that, he explained to them that it was one of the Allah's fairness and justice that he multiplies his pain because he has multiple rewards. His wife Aisha narrated that the temperature at that time used to rise so high, so much so that a container with cold water will be brought for him to put his hands inside, and the water will easily become hot and he will be heard saying, إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ. Indeed, death is painful. O Allah, help me overcome the pain of the day of death. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam made his last will, and then his condition worsened to the extent that he cannot voice out a word. When Usama radiallahu anhu visited him before embarking on the expedition he was tasked with, the Prophet was only able to communicate to him through sign language and prayed for his victory. Finally, the Prophet was heard saying, Allahumma, Allahumma ghfirli warhamni walhikni bilrafiq al-a'la ila al-rafiq al-a'la ila al-rafiq al-a'la ila al-rafiq al-a'la. O Allah, forgive and have mercy on me. Let me be with the highest companion. Let me be with the highest companion. I have chosen the highest companion. I have chosen the paradise. And that was his last word. Who then should think that he can escape death after the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has said it? Brothers and sisters, one should ask himself, where are our forefathers? Where are our grand-grandfathers? Even their graves cannot be identified now. So also we will follow their steps on the designated time and place only known to Allah. Whatever you earn in this world, you will leave it. You will be put in that clothes not worthy of 5,000 naira, and you will face the account of whatever you got from beginning to end. abinda duka aje ka bar shi nan ga wani komi yawan dukiyarka rabon ka likafani ai ma hisabi kada kai da cikin kabari. Brothers and sisters, our worry after death is of two things. One, what are we going to meet after death? Two, what will happen to our family after our departure? The solution to these two problems is the fear of Allah and doing right things in our lifetime. As for your wife, she will cry for missing your company, but she will never bother to the first question of what will happen to you in that your long journey of hundreds or even thousands of years before facing your account in front of Allah subhanahu. The journey then continues, and the person will be concealed in the grave, enshrouded in unvaluable white clothes, and he became embraced by us, death. At this point, neither his family nor his wealth will avail him. The only acquaintance that will be on his side is his deeds, whether good or bad. As soon as one is placed in the grave till then closed on him, it will squeeze him so much so that his ribs intertwine with each other. Everyone will have to endure this squeeze. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Inna lil qabri dhaqatan, law naja minha ahadun, naja minha Sa'd ibn Mu'adh." Indeed, the grave squeezes. If anyone will have escaped this squeeze, it will have been Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh, the great companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who was the man of whose day the throne of Allah shook, the gates of Al-Jannah opened to welcome him, and 70,000 angels descended to accompany his janazah. Nonetheless, he was still squeezed by the grave. Now the interrogation begins. This interrogation is carried out by two angels who make him sit up for the process. In their possession will be a large sledgehammer. This moment in time will be one of the toughest a person will have to face, as it is narrated in a hadith. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "It has been revealed to me that you people will be put to trial nearly like the trial of Ad-Dajjal, that is Antichrist, in your graves." The Sahaba radiallahu anhum, by hearing this hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, began to weep profusely and loudly, so much so that the person narrating the hadith says, "I was not able to hear the Prophet sallallahu alaihi wasallam." At the grave, acting as our courtroom, the questioning will be conducted by two angels, Munkar and Nakir. The angels will approach you and ask you three questions. Man Rabbuk? Ma Deenuk? Man Nabiyuk? Who is your Lord? What is your Deen? Who is that person, referring to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Easy questions, but only the righteous from the believers will be able to provide the correct answers for them. But for those that worshipped Allah on the age and had weak iman, they will not be able to answer the questions. He will think, wait, I'm wrong. And he will say, I don't know. That indicates that the person knows the answer, but it has slipped his mind. This episode will occur to those who worship Allah only when it was easy and effortless to do so. Once the righteous believer is able to pass this stage successfully, a door is opened for him in paradise, and his actions and deeds are personified. A beautiful and pleasant appearance will be given to his deeds, and he will say, "Who are you? Or is it as if I know you?" The reply will come, "I am your good deeds." As for the persons who answer the questions wrongly, will be struck with the sledgehammer and will plummet down to the earth 70 arms length. The doors of hellfire will be opened for him, and his actions and deeds personified. A hideous and unbearable stench will be given to his deeds, and he will say, "Who are you?" He will reply him, "I am your evil deeds." O you believers, we shall fear Allah and be afraid of the day when we shall brought forth to Allah. Then every person shall be paid what he earned, and nobody shall be dealt with unjustly. Therefore, let every one of us look to what He has sent forth for tomorrow and fear Allah, who is well acquainted with what we do. Let's remember at every moment and before every action that we will die and we shall face the consequences of our deeds. O Allah the Almighty, God of mercy and benedictions, protect us from the torments of the grave and make it squeezing easy for us. We ask the Most Merciful to make us of those who will enter Jannat al-Firdaus without any questioning. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to a blissful abode. We ask Allah to forgive our sins, past, present and future. We ask Him to grant us an easy account. Ameen ya Rabbal Alameen. O Allah our Lord, clean our hearts from hypocrisy, our deeds from showing off, our eyes from treason and our tongues from lying. Verily it is You, Allah, who knows the fraud of the eyes and that the breath conceal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين عباد إماما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يذكركم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم.